أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يهك بركة مدسادوا أو أن مسلا جميع تار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي غبا دكراتم منا موطات إمام مالك رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na takwas a cikin karatun wannan littafin. Muna 17 ga watan Sha'ban, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1446, wanda yake daidai da 16 ga watan 2 a kalandar Bature 2025. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan wanda ya riski raka'a daya daga cikin sallah, yaya hukuncin shi yake. Malam ya kawo mana dalilai akan yanda hukuncin wannan mutumin yake. Insha Allah yau za mu tashi babi na hudu, babi wanda yake mana bayani akan ma ja'a fi duluki shamsi wa ghasaqil layla, babi wanda zai mana bayani menene ma'anar duluki shams da ghasaqil layla, kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana a cikin Alkur'ani, aqimis salata li duluki shams ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Shinan malam zai fassara maka fada ta sahabban ko fassara ta ma'anar duluki shams da ghasaqil layla. Yake cewa haddathani يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وانا حديث مالك تيوى إمام يحيى بن يحيى الليسي يا بام الأباري وانيني ميهداشيني ديشي مروان أبو مروان عبد الله يكي تيوى عبد الله بن يحيى الليسي يكي تيوى babana ya bani labari daga Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yake cewa daga Nafi shine Maula Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi. Mun yi bayani akan shi wanda ya mutu shekara ta 116 ko 117 ko 118 daga hijira. Yake cewa anna Abdullah ibn Umar malami ga Nafi Maula ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, shi kuma wanda ya mutu shekara ta 73 ko 74 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sahabi ne, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka hiyawaita rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yake cewa ya kasance yana faɗa mana, yana cewa duluki shams ma'anar shi shine mailuha, idan rana ta karkata bayan ta tsaya a tsakiya, idan ta karkata to a wannan lokacin ake bayani akan duluki shams. Wannan kenan ya huto ma'anar duluki shams. Yake cewa wa haddathani an malikin an daud bin al-husayn qala akhbarani mukhbirun anna abdullah bin abbas kana yaqulu duluki ash-shamsi idha faa al-fay'u wa ghasqu al-layli ijtima'u al-layli wa zulmatuhu. Wannan hadisin daga Yahya bin Yahya al-Laysi, daga Malik, daga Daud bin al-Husayn, shine al-Qurashi al-Umawi maulahum, ana mi al-kunya da Abu Sulaiman al-Madani maula Amr bin Usman bin Affan, ya mutu shekara ta 135 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina, ko malaman hadisi sun wasaka shi. Shi kuma yake cewa qala akhbarani mukhbirun, wani mai bada labari ya bani labari. wannan mutumin ba a san shi ba, mubhami ne, ba a san ba wane ne wannan mai ba da labarin. Yake cewa anna Abdullahi ibn Abbas kana yaqulu, Abdullahi ibn Abbas ya kasance yana faɗa, yana cewa duluki shamsi, ma'anar duluki shamsi shine idza fa al-fai'u, idan rana ta karkata aka samu inuwa, kenan lokacin azhar shine ake kira da duluki shamsa. Kuma can ya maka bayani a hadisin Abdullahi ibn Umar, mailuha idan rana ta dan karkata shi ake nihi da duluki shamsi. Yace wa ghasaqul layli, abinda ku ake nihi da ghasaqul layl, istima'ul layli wa zulmato, shine duhun dare, ko dare ya haɗu da duhun dare, shine ake cewa ghasaqul layli. Idan duhu ko dare ya haɗu da duhun shi, to a wannan lokacin ake magana ghasaqul layli. Kaga waccan ma'ana, waccan ayat ka samu ma'anarta, aqimis salata liduluki shamsi, kenan duluki shamsi idan rana ta karkata, ila ghasaqul layli, zuwa lokacin da dare yake haɗuwa da duhun shi. A wani lokaci ne dare yake haɗuwa da duhun shi, shine idan rana ta fada, ai dare ya shiga, to kuma ga duhu kuma idan ya zo ya lullube wannan shigar daren, kenan an samu ghasaqul layla. Ina fata an fahimta. Wannan shine abinda malam ya kawo mana daga ma'ana abinda ya zo daga duluki shams, kuma da ghasaqul layla. Malam ya ci gaba da cewa babun, wannan babi ne wanda zai maka bayani jami'ul wuquti, bayani akan lokuta. Abinda ma bai bayyana maka ba a cikin wancan hadisin nan zai huto ya bayyana maka. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin fiqhun Imam Malik, yana jikirtawa idan ya zo ya bayyana maka kaza kaza ne, kaza kaza ne, kowanne ya ware mai babin shi, idan ya gama sai ya zo ya ce maka babun jami'u kaza, ko nan misali babun jami'ul wuquta, babi wanda zai maka bayani a kwatokan akan abinda ya shafi masala ta lokuta. Yake cewa haddathani Yahya an Malik an Nafi'in an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qala alladhi tafutuhu salatul asri ka'annama witira ahlahu wa malahu. Wannan hadisin daga Yahya, daga Malik, daga Nafi', Nafi' maula Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi. Yake cewa an Abdullahi bin Umar, daga Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, lalle annabi mai tsira da, ko lalle manzon Allah mai tsira da, amincin Allah shi tabbata a gare shi, ya faɗa yana cewa allazi tafutuhu salatul asr, kaga wanda zai yi sakaki ko yayi ganganci ko yayi wasa akan sallar asr ta kubce mai, yace kaga wannan mutumin ka annama wutir ahluhu wa malahu, kai ka ce ya rasa iyallan shi da dukiyar shi. Wannan abin da yake so ya nuna mana, lokacin sallar asr ya shiga, kana ji kana gani wa'ansu abubuwa su shagaltar da kai, ko kuma kamanta ba kai ba, yace to wanda yayi shagalti bai sallaci sallar asr ba a lokacin ta, lokaci wanda yake mukhtari, yake cewa kai ka ce wannan mutumin ya rasa iyallan shi da dukiyar shi, ya jinkirta ta har zuwa lokacin ta, lokacin ya huta, wannan mutumin kai ka ce ya rasa. Duk da kasancewar da akwai maganganu na malumai da suka kawo, suka ce ai can manzon Allah ya ce wanda ya samu raka'a daya kamar rana ta fadi kamar ya sallaci sallar asr ne a lokacin ta, ya zakai da wannan hadisin da wannan magana? Da yawa daga cikin malumai da suka kawo wannan hadisin suna fassara shi, suna cewa a'a, anan wanda ya barta bai yi ta ba a lokacin ta, wanda yake zababbe ba, sai da ya jinkirta ka zuwa lokacin hutatta. Kuma can ga manzon Allah ya ce mana a'a, wanda ya samu raka'a daya a lokacin kamar rana ta fada kamar ya samu sallar asr ne a lokacin ta, ya za a yi ka hada wannan hadisin? Nan malumai suke cewa a'a, hukuncin sai ka dauke shi tunda wannan hadisin ya kawo to gaciya, kamar wanda ya samu raka'a daya ya same ta a lokacin ta, ana nihin wanda ya jinkirta sallar asar ba da wani uzuri ba ta kamar me ba, ya barta har sai da rana ta fada, to kai ka ce wannan mutumin ya rasa iyallan shi da dukiyar shi. hadisi na gaba zai ƙara bayyana mana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake madawa dace abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana a cikin wannan hadisa hadisin Umar ne yake cewa haddathani an Malik an Yahya bin Sa'id anna Umar bin Khattab in sarafa min salati al-'asr fa laqiya rajulan lam yashhad al-'asr فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت وانا حديث دقا يحيى بن يحيى الليسي يكتوى مالك يا بام لا بالي دقا يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن سعلبة بن الحارس وانا يكي دنقنتوا كو اكي دنقنتا شزوا قمتانا مدينة قبيلة بنو النجار المدني القاضي yana da shuhura ana kiran shi da Yahya bin Sa'id al-Ansari ya mutu shekara ta 143 a wata hada 144 a wata hada 146 wannan sabani ne na malaman tarihi kuma malaman hadisi dukkan sun wassaka shi malami ne wanda tabbatacce ne mai kahin harda ana karba hadisin shi yake cewa lalle Umar bin Khattab amirul mu'minin in sarafa min salati al-asr ya gama sallar shi ta al-asr da ya gama falaqiya rajulan lam yashhad al-asr sai ya hadu da wani mutum shi bai ma halarci sallar al-asr in ba a yi ta ba a cikin jama'a ba tare da shi fa qala Umar Umar sai yake cewa ma habasaka an salati al-asr ya kai wani miye ya hana ka baka zo akai sallar al-asr tare da kai ba a cikin jama'a ba a lokacin ta فذكر له الرجل عذرا سي wannan mutumin ya ambatawa Umar uzurin shi a dalilin kaza da kaza da kaza ya san ya bin samun ba sallar al-asr ba a harkon lokacin ta a cikin jama'a ba faqala Umar sai yake cewa qafafta ya kai wani ka tauye daga cikin ladanta ka tauye daga kasan da ubangiji ya tsaga ya baka na daga idan ka halarci sallar jama'a a harkon lokacin ta a cikin jama'a to tabbas zaka samu wani lada wanda ya sha bamban da wanda ya sallace ta a tsakiyar lokacin ta ko ya sallace ta a ƙarshen lokacin ta kuma ga bugo da ƙari ga ladan jama'a saboda ita ladan jama'a salatul الرجل في الجماعه تفضل بثلاث الفضل ب 27 درجه idan mutun zai shigo masallaci yayi sallah tare da jama'a to tabbas zai samu daraja guda 27 akan wanda ya sallaci sallah shi kadai a shagon shi ko a gidan shi ko a wurin aikin shi kaga wannan yana nuna maka da kai fifiko wanda yake mai yawa shi sanya nan Umar yake cewa qafafta ya kai wani ka tauye kanka lada wanda na azu a gani shimanin yana nuna maka mu karanta hadisi na gaba zai ƙara ba mu haske akan hadisi na farko ka annama witr ahluhu wa malahu yake cewa wa haddathani qala yahya kamun da kai cikon bayani yake cewa qala yahya qala malik wa yuqalu li kulli shay'in wafa'un wa tafifun yahya ibn yahya alladhi yake cewa malamin mu imam malik yana fadi mana yuqalu li kulli shay'in wafa'un duk abin da aka cika shi sai a ce me hadha wufiya ko kuma wafa'un wannan abin cikakke yake wa tafifun idan aka tauye sai a ce wannan abin tafifun da kai tauya a cikin shi bai samu ba cikon ko lada din dari ake samu to shi ya tauye a cikin abin da ya kamata ya samu shi sanya can ubangiji yake bayyana mun wailul lil mutaffifina kaga wanda suke tauyewa idan suka yi wanda suke tauyewa suna da wani kwari na azaba a gobe kiyama yake cewa su waye masu tauyewan su ne alladhina idza katalu ala nasi yastawfuna idan za su auna wa mutane to sai sun rage in me za a yi da su su sai sun yi zalunci sai sun tauyewa wani haƙƙin shi sun gama da haƙƙin su to wannan suna da wani kwari na azaba a gobe kiyama nan Umar yana bayani ne duk wanda bai halarci sallah ta jama'a ba a lokacin ta a cikin jama'a ba to ya rage wa kanshi wani yinki na daga lada wanda ya kamata a ce ya samu yake cewa wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu kana yaqulu innal musalli la yusalli as-salata wa ma fatahu waqtaha wa la ma fatahu min waqtaha a'zamu aw afdalu min ahlihi wa malihi wannan hadisin daga yahya bin yahya al-laythi daga imam malik daga Yahya bin Sa'id wanda yanzu muka al-Ansari al-Najari al-Madani al-Qadi wanda ya mutu shekara 143 yake cewa annahu kana yaqulu lalle ya kasance Yahya bin Sa'id yana cewa innal musalliya la yusalli as-salata su da yawa mai salla zai sallaci sallar shi wanda aka farlanta ne, yace wa ma fatahu waqtuha, yace kuma yayi ta a lokacinta, lokacinta bai riga ya shude ba, saboda idan lokacinta ya shude yanzu ta koma ramuwa, ba ada bane ba kai ba. Yace zai sallaci salla daga cikin sallolin da aka farlanta mai, kuma lokacin sallar bai riga ya shude ba, yace wala ma fatahu min waqtiha a'zamu aw afdalu min ahlihi wa malihi, abin da ya riga ya bar shi na daga harkon lokacinta, ai ya sallace ta cikin lokacinta ne, amma dai bai same ta ba a harkon lokaci ba, wanda shine wanda malamai suka tsara shine lokaci wanda yake muhtari, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana mafi fadala aiki shine as-salatu ala waqtiha, shine yin sallah akan lokacinta. Da zaran an ce lokacin sallah ya shiga, kurum ka bar komi ka zo ka bada abin da yake wajibinka. To lokacin da zai sallaci wannan sallar ba harkon lokacinta bane ba, rubbama ya kasance tsakiyar lokacinta ko ƙarshen lokacinta wanda yake daruri, yake cewa wala ma fatahu min waqtiha a'zam, abin da ya kubce mai na daga lokacinta yafi girma ko kuma afdalu min ahlihi wa malihi, shi yafi fadala akan duke shi da iyallan shi, na daga abin da da yayi ta a harkon lokacin da ya samu cikon ladan shi, bai yi ta ba a lokacinta ba, to da kwai tawaya, kuma wannan tawaya ya yi maka alkhairi akan ka rasa iyallanka, ka rasa dukiyarka. Shi ne kamar wanda zai bar sallah ya bar ta yi ƙarshen lokacinta, sannan ya ce maka yi sallah ba tare da wani uzuri ba wanda yake tabbatacce ba. Daga waccan riwaya ta Umar tana nuna maka da uzurin ma, amma dai Umar cewa ya tsafafta, ka tauye wa kanka lada. Kuma da gobe kiyama za ya tashi za ya ga irin abin da ya rige na daga ladan shi, za ya yi nadama. Shi kuma a wannan lokacin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qala Yahya, Yahya bin Yahya Al-Laythi yake cewa qala Malik, Imam Malik yana hada mana, wannan shine ake kira da fiqhul Malik. Idan Imam Malik ya kawo mas'ala, ya kawo maka hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kawo maka asar na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kawo maka asar na malumman shi tabi'ai, sai ya biyo da magana tashi ta kanshi, kamar yadda can baya muka yi bayani a cikin muqaddama, muka yi bayani akan manhajin Imam Malik. To yanzu zai kawo fiqihin, fiqhun Malik, abin da yake gani wanda muka yi bina'in mazhab ko aka yi bina'in mazhabin Imam Malik akan shi, yake cewa man adraka alwaqta wa huwa fi safarin, duk wanda ya riski lokacin sallah a lokacin da yake cikin bulaguro, fa akhara as-salata sahiyan aw nasiyan, sai ya jinkirta sallah yana mai mantuwa ko kuma yana mai gangan, yana mai rabkanuwa, ya gafala akan lokacin sallah ko kuma yana mai mantuwa. Da kwai rabkanuwa, da kwai bambanci tsakanin rabkana da kwai bambanci da ita da mantuwa. Rabkanuwa shi shine kurum wani abu zai shiga gabanka, he ma kamance ma da lokacin sallah kake cikin shi, ko kuma mantuwa ita kuma kurum kana halin lahiya lau kurum, amma dai ka mance da lokacin sallah ya shiga. To shine nan malam ya kawo misalin, wani ne ya taso daga garin Maradi zai iso da Magar, sai ya taso wurin karfe 10:30, yana tahiya karfe 1, karfe 12:37 lokacin sallar azhar ya shiga, yana kan hanya bai bar caduwa ba, yana tahiya da ya iso garin da Magar, shi ya mamance ko kuma wata gaugawa yake ya samu ya shigo, yana mai rabkanwa ko kuma ya mamance da lokacin sallar azhar ya, da ya shigo da magaran karfe 3:55 ko karfe 4, ko amma an riga an yi sallar la'asar, to akan shi ne malam zai yi magana, hatta qadima ala ahlihi, har sai da ya shigo garin da magaran a wannan lokacin an riga lokacin sallar azhar ya riga ya huta, an shiga lokacin sallar la'asar. Yace in kana qadima ala ahlihi wa huwa fil waqti, idan da wannan mutumin mai bulaguro ya shigo gida karfe 3:50 ko kasa da 50, karfe 3:30 ko karfe 2:30 lokacin sallar azhar ne, yace fal yusalli salatal muqimi, wannan mutumin sai yayi sallar mazaunin gida. An fahimta? Raka'a nawa zai yi? Raka'a 4 zai yi. yace wa in kana qad qadima wa qad zahaba alwaqt idan kwa ya shigo gari da ya shigo sai ya tara har riga ya an sallata sallar al'asr yace falyusalli salatal musafiri yanzu wannan sallar azhar din nan a gida yake kullum sai yi sallar mai bulaguro sai yayi wata mi sai yayi ruka ashi guda biyu yace li annahu inma yaqdi misla alladhi kana alayhi sabida ramuwa ce zai idan ta kuma ramuwa a ina ta kama ka wata sallah ce zaka rama sallar kace ta azhar sallar azhar kuma a wani lokaci lokacin da ya shiga a wani lokaci ya kamata ka yi ta zaka yi ta ne a matsayin ka na mai bulaguro zaka yi ta raka'a guda biyu idan ka shigo gari zaka rama wannan raka'a guda biyu wannan shine mazhabin Imam Malik shine nan Malik yace qala maliku Imam Malik yake cewa wa hadhal amru huwa alladhi adraktu alayhi an-nasa wannan al'amarin ko wannan hukumce shine hukumcin da na tarar da mutanen garin Madina suna dabbakawa a lokacin da nake rayuwa a cikin su ko lokacin da nake wannan fatawa wa ahlul ilmi bi baladina kuma malamanmu haka su ma suka bada fatawa haka suke aiwatarwa duk da kasancewar mazhabin Imam Malik da Abu Hanifa su ne suka tafi akan haka idan ka koma mazhabin Imam Shafi'i yana ganin a'a ai abin da ya kamata tunda ka riga ai ka shigo gida ya qadhiha hadariya zai mimita wannan ko zai rama wannan sallah a matsayin mutumin gida kenan idan bai yi ta ba a cikin bulaguran shi ba sai da ya shigo garin su sannan yace zai sallaci wannan sallah to zai yi raka'a guda hudu wannan a mazhabin Imam Shafi'i amma dai wada mafi rinjaye shine wadan Imam Malik rama ta zai yi kamar yanda ya baro ta a can wallahu ta'ala a'lam kenan duk lokacin da lokacin sallah ya shiga kana mai bulaguro idan ka shigo gida lokacin ya riga ya huta to wannan sallar sallan mai bulaguro zaka yi ta wannan ita ce fada mafi rinjaye shine fiqhun Imam Malik wa qala Malik Imam Malik yake cewa ash-shafaqul humra wannan shafaqul humr al-humra jijajjan nan da ake gani allati fil maghrib wanda yake yamma idan aka ce maka rana ta fada da zaka kalli yamma zaka ga wani jijajja a sama fa idha dhahabat al-humra wannan jijajjan da zaran ya kubuce ya bace yace faqad wajabat salatul isha'i yace to lokacin sallar isha ya riga ya shiga fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tam yake cewa idan da zaran ka daga kan da zaran ka daga kanka kaga wannan jajajen ya bace to lokacin sallar isha'i ya riga ya shiga yake cewa wa kharajat min waqti al maghrib kuma lokacin sallar maghriba ya riga ya kubuce yanzu duk wanda zai sallace sallar maghriba to zai sallace ta ne a lokacin ta wanda yake da ruri ko kuma lokaci wanda yake na ramuwa a fada wanda take ta sabani wanda malamai suka yi da yawa daga cikin malumai sun tayi akan sallar magriba lokaci ɗaya gare ta batta da lokaci wanda yake daruri ko wata sallah idan ka dauka tana da muhtari tana da daruri farkon lokacin ta da ƙarshen lokacin ta farkon lokacin ta shine ake kira zababban lokaci na wannan sallah ƙarshen lokacin ta shine lokaci wanda yake na larura na wannan sallah to ita sallar magriba wansu daga cikin malumai suka ce akan a'a ai ita batta da wani lokaci wanda yake na larura harkon lokaci ne gare ta da zarar rana ta fada har zuwa lokacin da wannan jijajjan za ya bacci lokacin ta ya riga ya huta idan baka yi ta ba sai dai ka rama ta wansu daga cikin malumai suka ce a'a sallar magriba da sallar isha suna haduwa ne a lokaci wanda yake laruri zuwa lokacin ketawwa alfajir ko kuma zuwa tsakiyar dare idan da baka yi ba sallar magriba ba har wannan jajajjan ya huto to lokacin ta ne wanda yake laruri lokacin da sallar isha ta shiga kuma za ka tsaya a wannan lokacin ta laruri har zuwa lokacin tsakiyar dare a wada na wa'ansu daga cikin malumai akan lokaci wanda yake ƙarshen lokaci na sallar isha'i shine tsakiyar dare wa'ansu kuma suka ce akan a ƙarshen lokaci na sallar isha'i shine lokacin da alfijir zai keto ɗayan ukun ƙarshen dare shine lokacin sahur wallahu ta'ala a'lam qala malik yake cewa wa haddathani an malikin annafi anna abdullahi bin umar ugmi alayhi fa dhahaba aqluhu fa lam yaqdi as-salata. Imam Malik yake cewa ko kuma Yahya bin Yahya al-Laythi yake cewa daga Malik daga Nafi daga Abdullahi dan Umar ko kuma yace anna Abdullahi bin Umar lalle Abdullahi dan Umar ughmiya alayhi ya suma da ya suma fa zahaba aqluhu hankalin shi duka ya gushi gashi nan ya shiga koma idan mutun ya suma ba a tunanin hankali a tare da shi duk abinda zai bi sabba duk abinda za a aiwatar bai san ba abinda ake aiwatarwa ba har zuwa lokacin da idza afaqa idan ya halhado daga suman shi yake cewa to wannan Abdullahi bin Umar ya shiga cikin wannan halin halin suma da ya shiga cikin wannan halin fa dhahaba aqluhu hankalin shi ya gushi fa lam yaqdi as-salata. Abdullahi bin Umar bai rawo wa sallawa duk wanda ta shude a lokacin ta, misalin ya suma kamun sallar azhar, akai sallar azhar bai halhado ba, akai sallar la'asar bai halhado ba, wannan sallar ta azhar da la'asar Abdullahi bin Umar bai rama su ba, misali ne. An gane shine qala Malik, Imam Malik yake cewa wa dhalika fi ma nara, wannan shine mu ma abinda muke gani iya fahimtar mu bangaren fiqhu. Idan mutum ya suma duk sallar da za lokacin ta za ya shiga ya huta, to wannan ba ta hawo kanshi ba, ba sai ya rama ta ba. Wannan shine mazhabin Imam Malik, shine ra'ayi na Imam Malik. Yace wallahu a'lam almadi, Allah shine mafi sani, mu dai namu istihaqi ne, in mun dace muna da lada guda biyu, in mun yi kuskure ma muna da lada guda daya. Yake cewa anna alwaqta qad zahaba fa amma man afaqa fi alwaqti fa innahu yusalli, wannan shine abinda muke gani idan lokacin sallah ya riga ya huce, lokacin da kake halin suma to ba kai ba ramawa, amma dai wanda ya walwado a lokacin sallah to wannan sallar ta hawo kanshi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. An fahimta? Idan ka koma cikin sharuɗa na wajibcin sallah, aka ce maka wajibi ne a same ka musulmi ko, sannan a same ka aqili ko mai hankali, sannan a same ka a samu shigan lokaci, wannan su ne suke wajabta maka sallah. Idan babu su, an yi maganar sallah a halin da kake sumamme da kwai hankali a tare da kai. Manzon Allah mi yace, rufi alqalamu an salasi annajimu hatta yastaqiz wal majnun hatta yafika, mai barci sallah ba ta zama wajibi akan shi ba har zuwa lokacin da Allah ya yi da shi ya tashi, a lokacin nan alqalamin shi zai koma ya ringa aiki. Idan mahaukaci ne, hankalin ya riga ya gushi, sallah ba ta zama wajibi a kan shi ba har zuwa lokacin da zai dawo ya tabbatar shi wane ne, a lokacin nan kuma sallah za ta dawo wajibi a kan shi. Shi ne mazhabi na Imam Malik, duk lokacin da hankali ya gushi to babu hira a ce maka sallah ta zama wajibi a kanka, za ka zamna a wannan ko za ka halin da kake cikin wannan halin na rashin hankali ko kuma suma, sallah ba ta kasance wajibi a kanka ba, da lokacin da zai shiga ya huta wannan sallar ba wajibi ba ce a kanka ba, ba wata ramuwa da take wajibi a kanka zuwa lokacin da ka halhado. Idan ka halhado ko da daidai da lokaci minti ɗaya ya rage lokacin sallar nan ya huta, to wannan sallar wajibinka ne sai ka rama ta. Yanzu misalin za a kai mutum likita, idan an kai shi za a mai intervention, za a mai anesthesia, idan aka mai anesthesia general dukkan hankalin shi za ya gushe, bai san ba shi wane ne ba. To a wannan halin idan ya halhado, wani kwana ɗaya zai yi, wani kwana biyu zai yi, wani hatsari ne zai samu ya huta daga cikin hayyacin shi, adadin duk lokacin da ya ɗauka ba shi ba rama sallah. Amma dai da zai halhado ya dawo cikin hayyacin shi, lokacin sallah minti ɗaya ya rage kamun lokacin la'asar ya huta ko kamun lokacin wannan azhar ya huta, to wajibi ne wannan sallar sai ya rama ta, saboda hankalin shi ya dawo, kuma ya dawo a cikin lokacin sallah ta kaza, to wajibi ne a wannan sallar sai ya rama ta. Wallahu ta'ala a'lam. Sai babi na shidda, malai yake cewa babu naumi an salati, babi wanda zai mana bayani akan barci game da mai sallah, wanda zai yi sallah wanda zai yi barci kuma da sallah a kan shi. Wanda zai yi barci da kai sallah a kan shi. Ka yi barci, barci ya ɗauke ka, lokacin sallah ya shiga, har ma ya huta baka sallaci wannan sallah ba. Meye hukuncin shi? Shi ne nan malam zai kawo mana dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa haddathani Yahya an Malik an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Sa'id ibn al-Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama hina qafala min Khaybar asra hatta idha kana min akhir al-layl arasa wa qala li Bilal ikla lana as-subha. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري. Wannan hadisin daga Yahya bin Yahya al-Laysi daga Ibn daga Malik daga Ibn Shihab. Ibn Shihab mun yi bayani akan shi, shi ne Imam Az-Zuhri wanda ya shahara da Az-Zuhri, Muhammad bin Maslam bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab bin Abdullah bin Al-Haritha bin Zuhra bin Kilab bin Murra bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi Az-Zuhri. Dangi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi ne ake kiran shi Abu Bakar al-Madani al-Hijazi. Ya mutu shekara ta 125 tun bayan mun yi bayani a kan shi. Yake cewa an Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab bin Amru bin Aiz bin Imran bin Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi, shi ne ake kiran shi da Abu Abdullah al-Madani. Kuna tuna shi ne ake kiran da Sayyidu Tabi'ina, shugaba bangaren malumta, bangaren jagoranci na daga, ko bangaren kai ka hada mini bangaren malumta, saboda ba abin da ya kai wannan daraja. Shugaba bangaren malumta na duk wani tabi'i wanda ya ga sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma uwashi ita ce ake kiranta da Ummu Sa'id binti Hakim bin Umayya al-Qurashi al-Makhzumi al-Madani. Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi. Wannan hadisin hadisi ne mursal, kuma mun sani daga cikin ka'ida ta malaman hadisi marasilu Sa'id ibn al-Musayyib sahiha. Duk lokacin da za a ce Sa'id ibn al-Musayyib ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to wannan hadisi ne wanda yake ingantacce. Tunda can idan ka koma cikin Muslim, Imam Muslim ya wassala hadisin. Hadisi ne daga Abi Huraira, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Shi Sa'id ibn al-Musayyib ya ji daga Abi Huraira, amma dai kaga nan riwayar da Imam Malik ya kawo sai yake cewa ai anna Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib ya hudi mana yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haina kafala min Khaybar, lokacin da ya gama sha'anin shi, ya gama abin da ya kai shi garin Khaybar. Me ya kai shi garin Khaybar? Shine bude garin Khaybar. Duk da kasancewar malaman hadisi sun kawo to gaciya, Imam Az-Zuhri shi wanda Ibn Shihab ya kawo yake cewa da kai kuskure kan wannan hadisin, da Sa'id ibn al-Musayyib ya kawo yake cewa haina kafala min Khaybar, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama al'amurran shi a garin Khaybar, yake cewa wannan da kuyi kuskure. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a halin da aka bada labari na ya bar sallah bai yi ta a lokacin ta ba, dalilin ya kwana a wani kwari, shaydani ya ubangiji ya dauki rayukan su, shaydani ya yiwa Bilal yarda Allah shi tabbata a gare shi, ya shashawa shi, ya ce mai ka kwanta da sauran lokaci zuwa alfijir,
Bilal yayi barci har sai da rana ta buge su, yake cewa ai wannan abin da ya wakana ya wakana ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sha'anin shi a garin Hunain, lokacin da ya tayi yakin Hunain wanda Ubangiji ya ba mu wayo ma Hunain idza ajabatkum katharatukum, bayan an bude garin Makka wadan Shawwal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huskanta zuwa ga Hunain diddan ya tayi ya fafata a idisa amma ka hurci zuban mikiya a kare da shi. A wannan lokacin Imam Zuhri yake cewa tsakankanin garin Hunain ne zuwa garin Makka wannan abin ya wakana shi. Kuma Abdullahi bin Mas'ud yake cewa a'a, wannan mas'ala an yi ta ne amal Hudaybiyya, shekaran da aka yi sulhul Hudaybiyya, shekara ta bakwai ko da hijira, daga hijira daga garin Makka zuwa Madina, shidda ko bakwai, shidda ko bakwai. Tuwarin barmuku ku dauke ta shiddan ko bakwai. Yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama abin da yake a sulhu, a shekarar da aka yi sulhul Hudaybiyya, lokacin da manzo Allah ya tayi Khaybar, a wannan lokacin wannan al'amarin ya wakana. Wanda mafi rinjaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto ne daga garin Khaybar, za ya huskanci ko yana huskantar garin Madina, za ya koma gida. Yake cewa mi ya wakana usriya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tahiyyar dare. Me isra shine duk lokacin da mai tahiyya zai yi tahiyyar dare, shine ake kira al-isra, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Ubangijin da sarki ya tabbata ga Ubangijin da yi isra'i da bawan shi daga garin Makka zuwa Baitul Aqsa zuwa saman bakwai. Shine da ya dawo ya bada labari yace jiya ya tashi daga nan garin Makka, ya tafi Baitul Maqdis, daga Baitul Maqdis wata taguwa ta dauke shi ta yi saban bakwai da shi har ya tafi ya gana da Ubangijin shi. Suka ce kai sai dariya. Kaga ai a hankali ba ya dauka ba ko, amma dai me ake so ga musulmi shine ko mummuni shine duk abin da za a baka labari daga manzon Allah ko daga Ubangiji ya baka labari, wajibin ka ne ka gaskata. Wata sadiqu lima amara, lima amara, ka gaskata daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni akan shi, duk abin da ya wadi mana gaskiya ne. Kuma hakan ai Isra'in da aka yi ai cewa yi usriya bi, shi ma da yazo zai ba su labarin cewa an yi tahiyyar dare da ni, waye wanda ya tahiyyar daren da shi, shine Ubangijin shi. To ka gani ai ba dai bane ba da a ce wani, misalin yanzu ai mota gare ka, yanzu wanda ya tahiyyar mota ko da vehicle ce, da wanda ya dauki jirgi ko da helicopter ne, ka hada tahiyyar su. Ai kullun tahiyya tana samuwa ne da karhin abun hawanka, iyayen da ka samu karhin abun hawanka, iyayen da zaka yi gogawa wurin tahiyyarka, to shi sai yace Ubangijin shi ne yayi tahiyya da shi. Shi kuma Ubangijin da ya baka ikon tashi yanzu, a yanzu haka yanzu in kana da jazibi ne sai ka tashi ka tayi Baitul Maqdis, ba wani wannan dan lokaci ne dan kadan, ka isa kuma ka isa inda kake so, ba wani abun mamaki bane ba. Shine lokacin da suka ce to ayi alƙure, tunda ka ce ka tahi ba mu labari kowa nawa Baitul Maqdis gare shi, taga nawa gare shi, manzo Allah ya ce a lokacin nan sai ya shiga cikin damuwa, da nan muna shiga kurum nan sallah akai saboda ni, kuma yanzu ai mun lissafi kowa nawa kai tsaye. Sai aka haska wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis, in yana kallon shi a gaban shi yace wuri kaza da kai kowa kaza taga kaza, wuri kaza da kai kowa kaza taga kaza, shikenan aka huta lissafi. Amma dai duk da wannan bai ba su damar ba su musulunta ba. Shine nan yake cewa usriya, an yi isra'i da manzo Allah sallallahu, ko manzo Allah sa asra, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tahiyyar dare, hatta idza kana min akhir al-layl, hasida yazo karshen dare, arrasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dan yi kamfaman at-ta'ris, shi shine mutun ya tsaya ya huta dan yayi barci. Idan an ce at-ta'riz ana isti'malin shi ne ga iskaldam mai tahiyya za ya yi a cikin dare, ƙarshen dare idan ya zauna dan ya kwanta ya yi barci ya samu hutu, kuma alabu shi in gari ya waye ya ci gaba. shine at-ta'ris shine nan ya kawo yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tahiyyar dare har sai da ya kai yazo tsakiya yazo karshen dare dayan ukun dare karshen shi lokacin sahur yake cewa arrasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zamuna yayi iskal dan su samu su dan huta su dan yi barci wa qala li bilal sai yake cewa bilal ikla lana subha ka kiyaye mana lokacin sallah
asar salatul isha
ka kiyaye mana lokacin sallah asuba ka tsaya kamar dakon shi alfajir yana ketawa ka ta dawo mu yi rak'atan alfajir mu samu mu sallaci sallar mu ta asuba a lokacin ta yake cewa wa nama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi sai suka yi barci tun daga mai gadi an sanya wanda zai kiyaye mana lokaci dama wannan aiki ne na bilal a magida lokacin da ake zaman lahiya ana cikin gida bilal aikin shi kenan shi yake kiyaye lokacin da alfajir yake ketawa yana ketawa ya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mai alfajir ya keto yayi kiran sallah manzo Allah ya tashi yayi rak'atan alfajir ya huto a sallaci sallah asuba yake cewa ga umarnin da manzon Allah ya bamu su kuma manzon Allah da sahabban shi da su Abubakar da sauransu su kuma suka yi barci yake cewa wa kala bilalun ma quddira lahu bilal ya tsaya yana dakon lokacin sallah asuba yana dakon alfajir yana kiyayewa diddan idan ya shiga ko ya keto ya tada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi yace yana cikin wannan halin gulgudan abinda ubangiji ya kaddara mai ya tsaya yayi dakon shi kuma hali ne cikin bulaguro an sani bulaguro wani nau'i ne ko wani yanki ne na daga azaba duk wanda zai ce ya taso baranta na bulaguran da akan abin hawa akan kawa lalle da kai nauyi ko da kai gajiya ta jiki jiki yana buƙatar hutu bilal yace yana kallon ya tsaya yana huskanta yana dakon alfajir yace istana da ila rahilatihi sai ya dan jinjinu da dabbar shi abin hawan shi da ya dan jingine da ita wa huwa muqabil alfajr yana kallon alfajr alfajr ai ta ina yake ketawa ta gaba sai yake ketawa kenan dabba shi tana yamma ya jingine da ita yana kallon alfajr yana jiran ketawar shi ya tashi ta da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi yace fa galabatu aynahu sai idanuwan shi ya tarin jame shi wannan ashizanci ne na dan adam gagajiya ga dare an yinci dare ana bulaguro ba lalle bane ba a sha ba yace ya zamuna ga abin da yake yana kokarin ya yi koyi da umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mai yace amma dai kai to idanuwan shi sai ta rinjaye shi falam yastayqiz rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wala bilal wala ahad min ar-rakab yake cewa da manzo Allah da bilal yace kai da wa'ansun ma daga cikin wanda tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mahaya wanda yake tare da su yace ba wanda ya iya tashi a wannan lokacin yace hatta darabatuhum ash-shamsu hasida rana ta bige su rana idan ta huto tana da zafi idan ta bige wanda yake kwance a falfajiyatu mafi yawa ita take tada shi yace hasida zahir rana ya bige su yace fa fazi'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye manzo Allah sai hulka dai hulka a hurgice alfaza shi shine mutun ya hulka yaji ya misalin ka dauki yanayin ka lokacin da idan sallah asuba ta kubce maka kai kuma ka saba tashi lokacin sallah asuba daga ka tashi zaka tashi ne ba a yanayin da ka saba tashi ba yanayi na baka kyautawa kanka ba shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hurgita ya tashi ba dan komai ba saboda bai sallaci sallah ba a lokacin ta ba haka halin mu yake wannan yana nuna maka girman sallah ga wanda ya san girman sallah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hurgita fa qala bilal bilal sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsika wanda ya dauki raina bai bar ni ba na tashi a wannan lokacin ba shine ya dauki ranka kai ma kaga bilal ya bar ranka kai shi haka kuma yayi wakana da Ali ibn Abi Talib da Fatima biyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yarda Allah shi tabbata a gare su lokacin da manzo Allah ya zo musu cikin dare ya kunkara musu da suka tashi yake cewa buku tashi ku kai sallah ba Fatima ta ce wanda ya dauki ranka wanda yake daukar rai shine ya dauki ranka mu tashi mu kai sallah ba kaga ba wani uzuri da shikenan an riga an dakile wani uzuri ne da kasancewa sun ce manzo Allah ya juya baya yana buga cinye shi ai da kai kokarin tashin ta ka tashin ko wallahu ta'ala a'lam to shi dai nan Bilal ya barran ta kan shi wanda ya dauki ranka ya manzan Allah shine ni ma ya dauki raina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah bin tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa iqtadu ku gusa ku kora dabbobinku ku hawo dabbobinku ku tattare kayanku ku gusa da dabbobinku daga wannan wurin wani kwari ne wanda suke cikin shi riwaya ta gaba zata tabbatar mana abinda manzan Allah a inda suke yi yake cewa iqtadu shine su kora wahilakum ku kora abin hawanku ku labta mi gaba shine ma'anar iqtadu ku labta mi gaba yake cewa fa ba'su rawahilahum wa qatadu kowa ya kora dabbar shi ya kora abin hawan shi suka yi gaba yace waqtadu shay'an suka dan yi gaba da inda suka kwanta yi yace summa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bilal sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurci bilal fa aqama as-salata ya tayar da iqama nan da kai riwaya fa nada wa aqama as-salata riwaya ce au wanda ya kawo riwaya yake shakka shi Abu Huraira sai yayi kiran sallah ko ya tada iqama shi kuma duka kowanne ya cancanta in an yi kiran sallar wannan da dillata ne in ba a yi kiran sallar ba aka tsaya akan iqama sallah ta yi yake cewa fa salla bihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama subha manzo Allah bin tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya sallaci asuba tare da wannan mamun nashi thumma qala hina qada as-salata sannan yace bayan ya gama sallah man nasiya as-salata duk wanda ya manta sallah falyusalliha idha dhakaraha to yusallatu wannan sallah lokacin da ya tuno da ita fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi domin Allah madaukakin sarki yana fada a cikin littafin shi aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah da ambatona nan malaman hadisi suka ce in ka dauki da ambatona baka samu batukun bayani ba na abinda hadisin ya zo da shi ba shine suka ce abinda ubangiji yake aqimis salata hina tadhkuruha ka tsayar da sallah lokacin da ka tuno da ita a duk lokacin da sallah ta gubce maka idan ka tuno da ita to lokacin ta ne ka sallace ta nan idan muka leka hadisin zan magani yana karantar da mu lalle da kai mustahabbancin mai tahiyya idan ya yanki bulaguro cikin dare aka ce lokacin ketawa alfajir ya kara ya gangaro to yi kokari ya zamna mustahabbi ne ya tsaya inda yake ya dan huta ya tsaya ya samu ya tsaya zuwa lokacin da alfajir zai keto ya sallaci sallar asuba sannan kuma ya labta yayi gaba kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar haka idan muka leka hadisin zan mu gani da kai wata mas'ala wadda tana kai tana kawowa misalin ka tashi da ka tashi har rana ta riga ta hutu kai kuma kai ka saba idan ka tashi daga barcinka kana raka'ata ne ko ka tashi kamun lokacin sallah ko ka tashi bayan alfajir ya keto kana raka'ata ne alfajir kamun ka tayi masallaci ko kuma ko da sallar ta kubce maka a masallaci ka san dai wannan lokacin sallar asuba ne kana kaddamar da raka'ata ne alfajir kamun kai sallar ka ta asuba to a wannan halin bayan rana ta riga ta hudo sallar asubahin ta kubce maka a lokaci idan ka tashi shin sallar asubahin zaka yi ko kuma raka'ata ne alfajir zaka fara yi sannan kai sallar asuba ko kuma me ya kamata kai a gargashin haka malamai suka yi sabani idan muka koma zan mu gani da kai magana ta Imam Malik daga shi Imam Zuhri daga Ashhab afwan dalibi ne na Imam Malik daga Ashhab daga Imam Malik yake cewa mu abinda muka ji Imam Malik yana faɗi shine wanda ya rasa sallah a lokacin da irin sallar asuba wanda ake mata raka'atan alfajr yake cewa babu hurumin yin sallah ta sallah sallar raka'atan alfajr abinda yake wajibin shi na rama wannan sallar ta farilla ita ce sallar asuba kurum zai rama ya huta lissahi babu hirar raka'atan alfajr kana son ka sallaci raka'atan alfajr dan me zaka ki tashi a lokacin da zaka sallaci sallar raka'atan alfajr rubo ma wannan shine fiqhun Imam Malik haka da kai riwaya daga shi Ashhab almajirin na Imam Malik yake cewa abinda shi yake gani a fiqhun shi shine ba zai yi ba raka'atan alfajr ba har sai ya sallaci abin da yake wajibin shi na farilla shine idan ya tashi zai yi sallar shi ta asuba, idan ya gama sallar shi ta asuba sai ya kawo raka'atul fajr sai ya sallata, an ba shi dama haka. Sai dai da kai wada ta shi Imam Ash-Shafi'i da Imam Sauri da Lays bin Sa'ad da Abu Zinad ko Aba Yazid ne wake, dukkan sun kawo magana suka ce abin da yake shine ka tashi bayan rana ta riga yi ta hudo baka sallaci sallaka ta asuba ba, yace to abin da yayi shine karai sallaka ta raka'atul fajr. Idan ka gama raka'atul fajr, dama raka'atul fajr salatun ne khafifa. Aisha take cewa manzon Allah har wani lokaci nake cewa an ya kuma ya karanta suratul fatiha saboda gaggauta ta da yake yi, to ka sallaci raka'atul fajr dinka. Idan ka gama sallatar su, sannan ka zo ka kawo sallar ka wadda take ta farilla, ita ce sallar alfajir ko sallar sallar asuba wadda ta gubce ma ka yi ta. Kaga zaka fara da rakatul fajr inka, sannan ka yi sallar ka ta asuba. Suka kawo dalili, wannan kuma ita ce fada ta Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal, haka Dawud az-Zahiri akan wannan fatawa ya tai. Wannan kuma ita ce fada mafi rinjaye. Dalilin su da suka kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, man nama an salatin falyusalliha idza zakaraha, duk wanda ya yi barci akan sallah bai yi ta ba a lokacin ta ba, to ya sallace ta lokacin da ya tuno da ita. Haka kuma kalkashin wannan hadisin suka kawo da kai riwaya wanda ya kawo yake cewa riwaya ta Abu Huraira, yake cewa lokacin da suka tashi suka gusa daga inda suke, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a bi ma'in, yace a kawo mai ruwa yayi arwalla, da yayi arwalla yace sun masalar sajadataini, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada guda biyu sune raka'atul fajr, sun masalar sajadataini sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi raka'ar shi guda biyu sune raka'atul fajr, summa uqimatis salata, sannan aka tayar da sallah, yace fa sallal ghadata, sai ya sallaci sallah wadda take ta asuba. Kaga wannan dalili ne sun ishe ka lalle ana sallata sallah raka'atul fajr kamun a sallaci sallah asuba. To ita kuma sallah asuba ne lokacinta ya kurace, lokacinta ya huta, rana ta hudo, kuna cikin tawaga, za ku sallace ta a cikin jam'i ko kuma a kowa zai ware ya sallace ta saboda ai ba lokacinta bane ba. To anan malumai suka ce ga dalili nan manzon Allah ya ce summa uqimatis salat, aka tayar musu da sallah, hadisin Abu Huraira, hadisin wannan riwaya ta Sa'id bin Musayyib yace summa amara bilalun fanada, aka umurci Bilal sai yayi kiran sallah, a wata riwaya fa aqama, ya tayar da sallah. Kaga shi yake nuna maka an yi sallah a cikin jam'i, kuna cikin tawaga, sallah ta gubce muku, to za ku sallace ta a cikin jam'in ta koda ba lokacin ta bane ba. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan kadan daga cikin fiqhun da zamu iya zakulawa kalkashin wannan hadisin. Kasancewar lokacin mu ya ja, hadisin da zamu karanta na gaba dan uwan ɗayan ne, da mun gama su, da mun gama, amma dai zamu jinkirta zuwa rana ya tayo saboda lokaci ya ja. Abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana. Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. Yan uwa da amana arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, sanya albarka a ciki. Allah ya kara mana ikhlasi, ya tabbatar da mu akan sunnar shi, ya tabbatar da mu akan karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma ya kashe mu akan ta. Bukatunmu da alkhairi Allah ya tabbatar mana, idan abin da ya mana tsanani Ubangiji ya sanya mana sauki a cikin shi, ya shiga cikin al'amarin, ya datar da mu da duk abin da rai take harara, da duk abin da take so, kuma ya yarda mana shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Na'am. Sallah asuba ya ake yi?
Ana bayyanawa.
To bayyanawa za ka yi? Insha Allah, wallahu ta'ala alam. Duk abin da aka ce makarama shi ne za ka yi, in dai zaka rama shi to zaka rama shi akan ayyashi. yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce ka haka zaka raba shi babu hirar ka ce a tunda wannan dai an shiga cikin wannan ita ma sallah azhar yan ayra ya bayyana karatu an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ba wani wannan sallah ce ta nafila ko ka bayyana amma dai abinda aka yi so ita sallar dare a bayyana karatu sallar rana a asarta amma dai in ka bayyana baka da wani laifi akan haka wallahu ta'ala alam.